sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana shirin yi cikin farin ciki da annashuwa. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 18 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kallon labaran.
Manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus yayin da ragowar jihohin ƙasa suka fara buɗewa sannu a hankali. A duniya, Amurka ce kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar cutar, inda kusan mutum 90,000 suka rasa rayukansu. Sannan kuma a ƙarshe ana kafa sabuwar gwamnati a Isra'ila bayan da aka kwashe sama da shekara guda ba tare da sanin makomar siyasar ƙasar ba. Haka kuma shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar raba muƙami tare da abokin hamayarsa Abdallah Abdallah.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Najeriya ta sha alwashin yin rubdugu ma miyagun da ke cikin dazukan jihar Katsina.
Kai wani mamaya wanda ba a yi irinsa a baya ba a jihar Katsina.
To ko me yasa Najeriya ke anso magungunan cutar corona daga kasashen da su kansu ke fama da cutar?
Amadan an kawo su ba komai aka anso kawai za a ba mutane ba. Shi an tabbatar akan cewa wannan maganin abin da aka ce zai aiwatar din nan zai aiwatar.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus yayin da ragowar jihohin ƙasar suka fara buɗewa sannu a hankali. Spain wacce a yanzu ita ce ƙasa ta hudu mai yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a duniya, ta bayar da rahoton yawan waɗanda suka mutu ƙasa da mutum 100 a ranar Lahadi da ta gabata. Mafi karancin adadin da aka samu tun bayan lokacin da aka sanya dokar hana zirga-zirga a tsakiyar watan Maris. Haka kuma Italiya ma za ta fara sassauta dokar a wannan makon, inda za a fara ba masu yawon bude ido damar fara shiga kasar daga ranar 3 ga watan Yuni. A Turkiya, an ba dattawan kasar damar barin gidajensu a jiya Lahadi a matsayin wani sabon matakai da zai baiwa waɗanda shekarunsu suka haura 65 da waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da mummunar cutar damar fita zuwa waje na tsawon awanni 6 kowace ranar Lahadi. A Burtaniya kuwa an sanar da ɗaukan ma'aikatan da za su riƙa bin diddigin waɗanda suka yi hulɗa da masu ɗauke da cutar idan aka fara aiwatar da matakan sassauta dokar kullum da aka saka a ƙasar. A duniya, Amurka ce kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar cutar, inda kusan mutum 90,000 suka rasa rayukansu. Amma a ranar Lahadi, shugaban hukumar lafiyar jama'a a Amurka ya kore zargin da ake cewa gwamnati ta kasa. Sakataren hukumar lafiyar Alex Azar ya faɗa wa CNN cewa ba za a iya yin murnar mutuwar mutum koda guda ba, yana mai cewa da al'amuran sun fi haka kazancewa. Shugaba Donald Trump ya shiga shafinsa na Twitter, inda ya bayyana cewa muna kokari matuƙa ta fuskar yaƙi da wannan annoba ta coronavirus. Trump, wanda ya dawo daga hutun ƙarshen mako daga wurin shakatawarsa na Camp David da ke wajen birnin Washington, ya bayyana cewa mun yi taruka masu muhimmanci, sannan an kuma samu gagarumin ci gaba a fannoni da dama, ciki har da kokarin samar da maganin wannan cuta da ta addabi ƙasarmu. Shugaban hukumar lafiyar ƙasar Azar ya ce cikin wata biyun da suka gabata, Amurka ta yi nasarar rage adadin masu kamuwa da cutar domin a ba ma'aikatan kiwon lafiya damar kulawa da waɗanda cutar ta yi tsanani a jikinsu.
Kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jihar da shugaban Najeriya da wasu jami'ai masu nasaba da harkokin tsaron kasar suka fito, wato jihar Katsina, wadda duk da haka ta zama turmin tsakar gida shalugudan 'yan ta'adda, wanda don haka wasu 'yan jihar suka fara tunanin shirya wani al'amari na nuna fushinsu, wanda kuma a nata bangaren gwamnatin Najeriya ta ce wannan karan za ta bararraka dajin da lugudan wuta. Daga Abuja ga wakilinmu Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Mallam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mun karin haske dangane da wannan umurni da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun sojin na Najeriya.
Ita headquarters tsaro ta kasa a garkashin General Olusegun Shakin sun yi wa shugaban Muhammadu Buhari bayani akan matsaloli na tsaro da suka addabi jihar Katsina. Kuma an gabatar da shiri wanda ya amince kuma da shi, wanda za a yi wani mamaya wanda abinda suka ce ba a yi irinsa a baya ba a jihar Katsina, don a kakkaɓe waɗannan masu satar mutane kashe-kashe da sauransu da ake yi a Katsina. A shugaban ƙasa ya ji takaicin waɗannan abubuwa, fatan da ake ciki nufin Ubangiji wannan mataki da za a ɗauka. Za a yi maganin abin zaman lafiya da ɗorewa ya dawo jihar Katsina.
Wannan ba shi ne karo na farko ana ɗaukar irin waɗannan matakan na kai hare-hare, amma kuma bayan ɗan kwanaki kaɗan sai hannu agogo ya koma baya. Me ya bambancin hare-hare na baya da waɗannan sababbin da sojojin suka tsara kuma shugaban ƙasa ya amince da shi?
To, a wannan shiri da suka gabatar ga ban shugaban ƙasa, eh hakika da maharan nan gun shi ake yi. Ɗan sun yi ɓarna. To, wannan karin ai abin da ake so, so ake yi a share a yi mamaya duk dazuzzuka da sansani da aka san suke, a je a tabbatar cewa an karkaɗe su daga wannan guri. Gagarumin shiri ne, kuma sojoji ne dakaru waɗanda aka yi musu horo nan musamman. Shi ya sa jami'ai na headquarters tsaro suka je Katsina satin da ya wuce don a sanar da gwamna da jama'a. A zama cikin shiri don kar a ga motoci ko kayan yaƙi na shigowa jiya wata damuwa ta zo ga mutane.
Lallai mun samu bayanai daga Katsina da ke cewa an ga mayan motoci da sojoji. Wasu mutane sun yarda cewa lallai wannan shiri da gaske ake, amma shin baka kuna da labarin cewa an mahi sha'awar a kira sojojin Najeriya su taimaka wa Najeriya fiye da abin da dakarun tsaro na Najeriya a wancan lokaci suke?
Mu ba mu da labarin wannan, kuma ban yi zato sojojin Najeriya sun an gayyace su suke turo Najeriya za su shigo ba. Tun da inda ake da wannan yarjejeniya ai a arewa maso gabas ne inda ake da Boko Haram.
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Ko wannan sababbin matakan da gwamnatin za ta ɗauka zai kawo al'umma su amince kuma su yarda cewa an doshi hanyar samun zaman lafiya? Lokaci ne kawai zai iya nuna ganin tunin yadda mutane suka firgita akan wannan tashin hankali da 'yan ta'adda suke yi babu kakkaftawa a yankin nasu. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.
Kwa ga da hajjuwa, ana tare ne da sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya.
A ƙarshe, ana kafa sabuwar gwamnati a Isra'ila bayan da aka kwashe sama da shekaru guda ba tare da sanin makomar siyasar ƙasar ba. Sai dai har yanzu, sabuwar gwamnatin haɗaka da aka kafa, wacce za a raba muƙamai tsakanin ɓangaren masu neman sauyi da kuma masu matsaikacin ra'ayi, ba ta kaucewa takaddamin da ke akwai ba. A jiya Lahadi, Majalisar Isra'ila ta amince da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwar da ƙuri'a 73-46. Benjamin Netanyahu zai ci gaba da zama Prime Minister har na tsawon watanni 18. Shi kuwa shugaban babbar jam'iyyar Blue and White, Ben Gantz, zai maye gurbin Prime Minister bayan wata 16, inda za su canza mukami. A ranar Lahadi da ta gabata ne Netanyahu ya ce, jama'a na son gwamnatin haɗin kai, kuma ita ce abinda jama'a suka samu a yau. Wannan burinmu ne na bautawa ƙasarmu. Da yake magana bayan Netanyahu, Gantz ya ce ya zaɓi gwamnatin haɗin kai maimakon yakin basasa. Ya ƙara da cewa, lokacin mummunan rikicin siyasar Isra'ila ya wuce. Netanyahu ya yi alkawarin samar da kasafin kudin da zai hana tattalin arzikin kasar durkushewa da samar da daidaiton da zai maido da cigaba. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukami tare da abokin hamayarsa Abdullah Abdullah, matakin da ake sa ran zai kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya samo asali tun bayan zaben shugaban kasa wanda aka kwashe tsawon watanni ana yi tsakanin mangarorin biyu. A jiya Lahadi aka rattaba hannun kan yarjejeniyar. Yayin da Ghani zai ci gaba da zama shugaban kasa, Abdullah zai zama shugaba na biyu, sannan shi zai zaɓi kashi 50 na ministocin gwamnatin kasar da za a nada ciki har da na manyan ma'aikatu. Sannan shi zai tsara matakan da za a bi wajen nada gwamnoni. Har ila yau, Abdullah shi zai jagoranci shirin samar da zaman lafiya da tattaunawa da kungiyar ta Taliban, inda zai zama shugaban majalisar sasantawa ta kasa. Majalisar ita za ta jagoranci tawagar 'yan Afghanistan da ke tattaunawa da kungiyar Taliban ta samar da yarjejeniya ta kasa da kasa kan shirin samar da zaman lafiya tare da yin aiki don samun cigaba da tallafi da taimakon kuɗi daga kasashen duniya bayan yarjejeniyar za a cimma nan gaba da kungiyar ta Taliban. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya lura cewa gwamnatin China ta yi barazanar yin katsalanda kan aikin 'yan jaridar Amurka a Hong Kong. Yana mai cewa duk wani kuduri da ya shafi 'yancin gashin kan Hong Kong zai iya shafar yadda Amurka take kallon yankin na Hong Kong. A cikin wata sanarwa da aka fitar, Pompeo ya ce waɗannan 'yan jaridan mambobi ne na 'yan jaridu masu 'yanci, ba masu yaɗa propagandar ba ne, kuma a rahotanninsu masu mahimmanci na ilmantar da 'yan ƙasar China da ma duniya baki ɗaya. A dai shekarar 1997, Birtaniya ta miƙa wa China yankin Hong Kong, kuma an yi ma yankin alƙawarin cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru 50, abinda ya bai wa yankin wani mukami na musamman ƙarƙashin wata dokar Amurka wacce ta ba yankin damar zama cibiyar kasuwanci a duniya. A ranar 6 ga watan Mayu, Pompeo ya sanar da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka na jinkirta wani rahoto da za ta miƙa wa majalisar dokokin ƙasar kan ko Hong Kong na cin moriyar cikakken 'yancin gashin kai daga China, abinda zai ba yankin damar samun ci gaba da zama 'yan lelen Amurka.
Da Hadiza da ta karanto na labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda a yayin da 'yan Najeriya ke fargabar yadda ƙwararru a ƙasar suka kasa ƙirƙiro maganin cutar corona, ƙasar ke ta ansu magunguna daga wasu ƙasashen da su kansu ke fama da cutar. Amma gwamnatin Najeriya kuma ke cewa wannan na ɗaya daga cikin jerin mashahuran matakan da take ɗaukawa yanzu. Madina Dauda gare ki.
Sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya, Bas Mustapha, shi ne ya bayyana hakan a wata hira ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Mustapha ya ce hauhawar adadin mutane da ke kamuwa da cutar a faɗin ƙasar ya sa an fara ɗaukan matakai.
A kwanakin nan da su ministan health da mutanen World Health Organization sun yi mitin a kan talabijin da doktocinmu wanda suke ayyuka kan irin waɗannan abubuwa, daga kusan mutane 70 don su tabbatar a kan cewa waɗannan abubuwan nan da aka ce da magunguna za su iya yi za su yi. A ƙasa ma aka ce akwai muna da su, don haka mun yi magana da mutanenmu wanda suke wannan shafin magani su tabbatar akan cewa sun je sun samu waɗannan abubuwan, sun kai kuma ga NIPRI, Nigerian Institute for Pharmaceutical Research, a duba don an tabbatar waɗannan abubuwan ya isa a ba jama'a don su sha don samun lafiya. Za a kai NAFDA za su sake duba ta tabbatar waɗannan abun ana iya shansa ko yana da lahani a jikin mutane, bayan an gama wannan abun kafin za a yarda mutane su fara amfani da shi.
Taskar bayanai da ke fitowa daga hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta nuna cewa a yanzu an samu mutane kusan 6,000 masu ɗauke da cutar a ƙasar, wani abu da yasa Najeriya ta karɓi tayin maganin da ƙasar Madagascar ta aiko da shi ta hannun shugaban ƙasar Guinea Bissau Umaru Sissoko Embalo. Mustapha yace ba za a fara amfani da maganin ba tukuna sai an yi gwaji a cibiyoyin kimiyya da fasaha.
Domin a shirye-shirye na yanda za a amsa su a kawo su, amma dan an kawo su za a sa kuma a bi ka'idodi na kasa na validation na waɗannan abubuwan, ba komai aka amsa kawai za a ba mutane ba, sai an bi ka'idodi an tabbatar akan cewa wannan maganin abinda aka ce zai aiwatar din nan zai aiwatar.
To ganin cewa gwamnati ta bude kofa yanzu, ta yaya masu maganin gargajiya za su samu yin mu'amala da ita?
Eto, akwai hanya, kowane mai maganin gargajiya a kasar nan dama sun sani akan cewa akwai hanyoyi da ake bi. Hanyoyin kuma su ne su kai ga wannan institute din nan wanda aikin su ne na sarrafa wannan magunguna. Bayan sun gama shine nace za su kai NAFDAC for registration.
Wanda mataki na gaba ne gwamnati za ta dauka wajen ganin an bunkasa ayyukan masu maganin gargajiya?
Suna da association nasu kuma a Federal Minister of Health ma akwai department wanda harkan su ne su tabbatar suna mu'amala da waɗannan mutanen masu aikin maganin gargajiya.
Sakataren gwamnati kuma shugaban kwamitin katta kwana Boss Mustapha kenan, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga a yi gwaje-gwajen magungunan da ake samu kafin a fara amfani da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ka gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya na kan batun rashin biyan tsaffin jami'an yan sanda waɗanda suka ritaya haƙoƙinsu. Batun da suka ce yana jefa su cikin halin kaka na kai tare da sa su yin dana sanin bautawa ƙasar su tun farko. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Hakika tun lokacin da wannan fili na ciki da gaskiya ya fara wannan batu, shirin ya zama tamkar abin da ke damun yan sandan da suka yi ritaya ne tsawon shekaru, amma ba su da bakin korafi don yanayin halin mai kayan sarki na bin duk abin da aka faɗa musu ko daidai ko ba daidai ba ne ko kuma ma zai cutar da su. Wannan fili dai ya samu wasiƙu ta hanyar email baya ga kiraye-kirayen waya da tsaffin yan sandan suke yi wa wannan fili. Alal misali, CSP Baffa mai ritaya ya kira wannan fili daga garin Gombe, ga kuma abin da ya shaida mana.
Allah wai na wani ta.
Eh lafiya lo alhamdulillah.
Ba sai ba galo ya jama'a.
Ah lafiya lo ba kun gode Allah.
Oh ma Allah.
Yawa yawa.
Ayyo, interesting na ji. So last week Monday kawai sai na ja mu tabo inda yake mana ciwo.
Eh na'am.
Batun pensioners din mu na police da sauransu.
Eh na'am
wallahi to sai naji kuma kana cewa wai za ku je magindin maganin abun nata ai ba ku gama ji daga irin wajen mu ba yau wai wata 14 muna zaune babu kokobo babu fa
CSP wani
zaman da zaman ni ina Gombe nan
CSP wani wata 14 kuka yi babu pension din ne ma gaba da
wallahi tallahi babu sisin kobo what of it ma mu abun da ya ba mu mamaki dia da dare sai ga wani text na dan sun ba mu update tun 2019 December in had 6,406,000. Sai ji kuma sai ga wata text where as you are reserved as of it says March 2020. Sai naga kuma 6,300 an wani abu da nazo ne calculation sai naga sun fitar min da 65,000 naira kuma. Kuma ba a ba mu wannan kudaden da ma ya kamata na January, February, March mu gani ba ma balantana mu ce what is added to my 6 million. It's not added. And they are sending the whole thing again.
CSP Hassan retire. Faɗa mana abun da kike son su waɗannan hukumomi su sani game da abun da ya shafi pension din.
Eh gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakanin mu da Allah mun ne mun gama lafiya amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun da almajirai sai mun yi roƙo mu ci abinci. ya za a yi haka yanzu kana da iyalai ka rita a sina ofisa kuɗi kana ganin su a waya ba za ka yi ɗaukan su ba ba za ka yi karɓan kuɗaɗen nan ba bayan haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ta gaggabci kuɗaɗen a yanki wannan without reason yau wata 14 muna zaune tunda muka yi rita eh akwai wanda ma wanda suka yi rita gaba da nema ba su samu ba ma har yau so they are more than 14 months
eh nafi yaushe ne ne kai din kai rita ka aje ai
ni na rita February 2019
kika wada ba mu labari daga nan
February 2020 na shekara guda
yauwa to daga nan me yake wato ka hada har da hutun wata uku kenan da ake
duka gaba da ni na riga na dawo ai dama hutun ma is not compulsory if you wish to remain I think fine kun ga za ka iya tafiya ka tafi
wannan ya nuna tunda ka aje aiki ba baka fanshu ba kenan
ba inda kokobo ba abun da Allah ya min ba yauwa wallahi babu single kobo ba an da to
bayan kai aiki na tsawon shekara
34 da wata 2 na 34 years 2 months ne don because of death of that na samu wannan da aka wata na kai December amma ban kai December ba dole na taho retirement by February ko ban karbi kudin su ba na zauna amma nothing given to us har yau irina muna nan birkace ba mu yi magana ba
ya yanzu kake rayuwa tunda babu albashi kuma baka fara karbar fansho ba
ah da ce baka kai yan uwa kaman da yan uwan mu suka yi mana sai abun da yan uwan ka suka yi jiya ma wani ya turo min 10,000 farkon azumi ma wani ya ban 20,000 shikenan haka nake manajin I'm telling you kuma yanzu yau in aka ce yara su koma makaranta wallahi tallahi sai dai su zauna a gida nan ban ga tunda zan samu kuɗin da za su koma ba ko transport fare kuma mai amfani 34 yanzu ana mana dariya a gari
amma akwai abubuwan da ake cewa mutum lokacin da yake aiki ya dinga samu yana tana da wasu yan kuɗi a gefe don ya ɗan yi harkar kasuwa ya zama ya ɗan ajiye jarinsa a wasu wajaje kin yi ta baka yi haka ba
ina za ka yi kana da iyali kusalarin kama nawa ne da za ka ce za ka yi ajiye wani abun da za ka yi kasuwanci sai dai if you are corrupt maybe you have so many ways of getting money wannan kuma mun ko ba ma cikin irin wannan system we are not trained we are trained 1985 in Lagos the train was not even anything to go by corruption so mu ba mu damu da irin wannan ba mun tsaye da kamun da Allah muka da wannan wanda suke corruption ai gas nan suna fight shi da offices yau ka ji su a babban office chain inda ai is lucrative wabe ka ji su a can ba sa sa uniform they are making big money they are big men they don't even respect their superiors in rank because they are already millionaires, young person. Ah, that's not. Da gidajen su ma za ka ga gidan ce maka wannan gidan wani karamin ban sanda ne superintendent. Za ka ce wallahi gariya ne na ta aiki. Shi shi ne superintendent ba. That's not. Muna gani? So they have a way of doing. Ta za abu ne kaman court. Suna nan kaman court. If you didn't belong to them, that's why you have to take ta wahala. If you are within them, fine. Kai na posting thing I noted. Question police are not in the lucrative. Who are you saying? You cannot work at EFCC and take down why. But until I can EFCC. But when it's in the can I EFCC. ICTC, but I can. If you are there, you must be somebody. You know? Some commands in the Nigerian police.
Rake da shi ka kama turanci mu farki ci gaba da magana da Hausa yadda mutane za su fahimce ka sosai.
To ai turanci ne yawanci muka fama. To Hausa ba ta zauna ba. Sai an tali.
Yawwa abinda nake nufi yanzu ne ake cewa yaushe ake yin batun cewa za a fara.
Yanzu mu abinda muke so na daya. Ka ga haka mata ma a ce kamar yadda soja da SS DSS suke enjoying. Ka kamata mu ma a ce an fitar da mu kuma muna wannan wahalan. Ya kamata ma a ajiye ma an da wa'ansu mutane daban suna karɓan kuɗinka direct from your salary ana fitarwa contributory sannan wancan ɗin bai zo ba ya kamata mu ma yan sanda su duba su fitar da mu a gefe ɗaya taimaka mana su fitar da mu ma mu samu rayuwa mai kyau ba mun gama aiki
ni ne ake faɗa ma yaushe ni ne za a fara na san ka kai watakila ka kai korafi cewa ba ka fara ganin wannan fansho ɗin ba mai wani
wani abu cewa su kashe mu jira sai ranar da accrued namu ya zo. Mun samu da turanci suke yi zumba wai accrued so su muna jiran accrued na shirin da Allah ya kawo shi muna da rai
accrued ma na sai kudaden da sai an turo kudaden da za a biyan ku kenan
eh shi muke jira bayan ka riga kai shedin misali kai she ka shedin din 5 million suka ce mana federal government za ta kawo 5 million ya dawo 10 million so za a baka half then half wata kila wai shine za su spread din shi in 10 years so virtually me ka ga mai mutum ya gani a ciki wanda ya kamata a baka wai shine za a zo sai a kasa shi a hannun wayansu wai financial houses suna nan da suna they enjoy more than better than the policeman sun tin dan sanda jin dadi
yawanci irin ku wata kila zai zama yanzu haka kana nan kana da sauran karfi da lafiyar ka da zaka iya wata sana'a ka fara tunani ta wannan bangaren ba
ni yanzu ke kara 61 nake ina shekara 61 yanzu zan fara wani tunanin wani kasuwancin mai komai mai zaka yi yanzu ko tafiya kai nan ka je duku ka dawo ka zo zaka san ka je wani zaɓe ya zaka yi kuma yanzu kawai dama abin da muke nema in an biya ka ƴaƴanka su samu madafa su karatu kawai nothing more than that wani kasuwanci ka tare da shi sati five years kana aikin gwamnati wani kasuwa zaka yi shi da yanzu yau kace zaka iya gane mata babu zaka je ne kawai taru da masu dukin su karbe kudin ka su maka walawala duk mu ma mu dawo kamar yanda soja yanda SS suke ji kana renan mana yan sanda amma renan mana an ji an hada mu da yara suna ta karban kudaden mu muna tara musu kudi suna ta sa na ta mai kyau da katon babban court da gwamnati suna ta faffata gidajen su suna gini kuna ji muna gani
Allah ya kyauta. Har yanzu dai muna bibiyar duka hukumomi da waɗanda wannan batu ya shafa domin samun martanin abin da ke faruwa ko kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da maslaha. Yanzu a madadin Nasir Adamu Alhikaya, Mr. Phil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Ga karatun alqur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan
sunana Aminu Suleiman Turaki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zurga zurga sanadiyar coronavirus yayin da rogowar jihohin kasar suka fara budewa sannu a hankali Spain wacce a yanzu ita ce ƙasa ta hudu mai yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a duniya ta bayar da rahoton yawan waɗanda suka mutu kasa da mutum 100 a ranar Lahadi da ta gabata
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya ne jira kamar da tsadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin nan ina miƙa ta'aziyata ga kawo mu Haruna Gura Misali saboda suwar ɗansa Samuel Haruna a Lagos kwanan nan. Allah ya haramce shi. Yanzu abadadin Hadiza Kiyari ya ce ta ce ni gabatar da shirin. Da Shubahiro Dodo ne da ya hada mana shirin ya ko bada uwarsu. Sai kuma injiniyan mu na yau Hu Ibrahim Salama ki garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Bonjour au micro Idriss.